to confirm the presence, composition, scale and disposition of security and place in the chief.
Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro kenan Major General Babakana Manguno yayin da ke kaddamar da ƴan kwamitin binciken kwakwaf kan yadda aka sace ɗaliban sakandaren Dabci a jihar Yobe. Za ku duba yadda ainihin tsarin tsaro yake a garin Dabci da ma a makarantar sakandaren ƴan matan kafin a sace su. Ku asufe yadda tsarin na'urorin sadarwa suke aiki a garin Dabci. Ku binciki yadda aka sace waɗannan ɗalibai. Takamaiman ɗalibai nawa ne aka sace? Ganin akwai rahotanni masu cin karo da juna dangane da hakan. Ku kuma zayyana yadda za a ceto ƴan matan nan a duk inda suke a duniya. Abinda nake son in jaddada muku anan shine wannan bincike fa irin na kwakwaf ne. A don haka dole ayi aiki wurjanjan kamar yadda ya kamata.
Investigation has to be done with all the seriousness it deserves.
Malam Kabiru Adamu, kwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya.
Akwai ɗan matsala kan naɗin da misali abinda Bature ke ce ma Commission of Inquiry aka faɗaɗa shi, aka sa matsana tsaro masu zaman kansu waɗanda ƙasa an san da zamu yadda dune ba su da ɓangaranci, ba su da siyasa a cikin, ko kuma ƴan jaridu irin masu zaman kansu wanda ƴan ƙasa an yadda da su. To kaga wannan ya zama Commission of Inquiry wanda za a bincike babu sani babu sabo.
Sardaunan Damaturu Alhaji Bello Arabi na ɗaya daga cikin dattawa a jihar Yobe.
A baya ma can irin wannan ya taɓa faruwa a Kibo. A lokacin da wannan abu ya faru ma an naɗa irin wannan kwamiti wanda ya yi bincike masababin ɗaukan yaran nan da kuma inda suke da kuma yadda za a yi a dawo da su. Babu wanda ya sake jin motsin wani abu a kai sai kwatsam rana ɗaya kawai sai muka ji ga wannan abu kuma ya sake faruwa. To a har yanzu a ce an sake kafa wani irin kwamiti irin wannan shin na bayan kam ai gwamnati kowanne ma duk gwamnati ne irin waɗannan abubuwan ne muke gudu har yanzu kar su sake biyo baya.
Wannan kwamiti dai na ƙarƙashin jagorancin wani babban hafsa a rundunar sojojin ruwan Najeriya, Rear Admiral Victor Adedipe Hassan Mainakaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.